a cikin alhazan duniya miliyan 2 akwai ne Najeriya 81,200 da a yanzu haka suke hanya zuwa kuzuzzuban muna domin fara aikin hajjin bana. Hukumar alhazai ta ƙasa ta ce ta dauki dukkan matakai da za su sa alhazan yin aiki cikin kwanciyar hankali da walwala. Abdullahi Sulame shine shugaban kwamitin majalisar wakilai wadda ta sa ido akan shirye-shiryen da aka gudanar.
An da dauki matakai da yawa wanda wannan sai wannan zahin ba zai cutar da alhazai ba, don a duk inda alhaji yake to an ta handan mashi abin da ke sanya ya mishi yanayi, kuma an kawo motoci masu sanyi. Wannan shiri na bana ya yi kyau.
Wani abu da ya dauki hankali shine irin tana da hukumar alhazan ta yi domin kiwon lafiyar maniyyatan musamman a Muna. Dr. Ibrahim Kana shine shugaba a wannan fannin.
Yadda zan kuma Muna su a rufayen su a shirye muke, mun tsara magunguna, mun ba magunguna zuwa jihohi kuma mun distribute ɗin ma'aikatan mu zuwa duk wani jiha a zuwa Muna da Arfani. Duk wani alhajin da ya samu matsala insha Allah kuma ma'aikata da kuma magunguna su kula da shi, wanda kuma ciwon shi ya tsanani muna da ambulance za su dauke shi da kai shi asibiti insha Allah. Mun kuma yi bita wa alhazai su ci abinci da kyau, su ji kayayyaki da ya kamata, su ɗau lema, su rinƙa shan ruwa. Bayan haka muna tabbatar akan cewa alhazan Najeriya insha Allah za ta fi lafiya a kuma dawo lafiya.
Yin hajji yana daga cikin shika-shikan musulunci, kuma duk shekara ana samun maniyyata daga dukkan ƙasashen duniya. Sa'adatu Albashir ɗan Najeriya ce, kuma wannan shine hajjinta na farko. Yaya take ji yanzu da ta shiga yanayin aikin gadan-gadan?
Ina jin daɗi da gaske saboda Allah ya kawo ni wannan rana in yi witnessin babban taro kamar haka, inda duk musulman duniya za su haɗu a wuri ɗaya domin a bauta wa Allah.
Zuwa yanzu an rasa maniyyata 5, ɗaya daga jihar Kogi, ɗaya daga jihar Yobe, ɗaya daga jihar Kwara, sannan guda 2 daga jihar Kaduna. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Makka, Saudi Arabia.